أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله منغود الله تبارك وتعالى لينونا منا وان اللوك تشيمي البركة يومنا شاشدة gawatan jumada ula hijranan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 10 ga watan Disamba na shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatun mu na littafin Maulana Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu da ake ce masa Ruhul Adab lima hawa minhi kamil wa adabin. Lura da littafin nan na sharhi na lubbul lubbi. Muna cikin baitin da Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu yake gaya mana cewa idza talibta matlaban adimta fadhiruhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru lufan minhu la tattahiman ilahana fatukzala. Allah tabaraka annabi Sheikhul Mushawwit Tijani radiyallahu anhu yake ce mana idan kana neman abun nema ka rasa, to Allah tabaraka wataala shi ya san cutan wannan abun kai baka sani ba, yana tunkudar da abun da zai cutar da kai saboda tausasawa a gare shi. Kar ka tumi Allah tabaraka wataala balle wato ka tabe. To a cikin nan mai lubul lubbi ya gaya mana cewa matlab dinka abun da kake nema shine addu'a. Idan kana nema a wajen Allah, hanyar da zaka nemi abu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine ka roki Allah. Zaka roki Allah ne kuma ta hanyar addu'a. Sai kawo mana addu'o inda mutum ya kamata yayi. Tunda shi dan Adam yana neman wasila, yana neman tsani zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. To saboda haka ina aka ce maka ka roki Allah, ka nema a wajen Allah, to me zaka fada? Da me zaka roke shi? To shine sai kawo man irin addu'o'in da Al-Qur'ani ya tabbatar da su wanda ake roƙon Allah da su, sannan ya kawo hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan muka gangaro ya kawo mana na sabban Annabi sallallahu alaihi wasallam irin addu'an da suke yi, sannan ya kawo mana na Sheikhul Tijani radiyallahu anhu irin addu'an da Maulana Sheikhul Tijani radiyallahu anhu yake yi. To a cikin wannan muke muna cikin addu'an da Maulana Sheikhul Amr Tijani radiyallahu anhu yake yin addu'a da ita. Ma'ana idan kana da matlab, kana da abun nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, to kai ma kai irin wannan addu'a da Sheikhul Tijani radiyallahu anhu yake yi. To wannan addu'a din muna cikin ta, akan ta ne zamu tashi. Maulana Sheikhul Tijani yana cewa Allahumma istajib lana ma zakarna wa ma nasina, istajib lana du'a'ana fadlan minka, amin amin. Ya man yaqulu li shay'in kun fayakun, Allahu nuru samawati wal ard وصل النور كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع. راتشكي وانا أدوى sai ya kawo mana cewa Maulana Sheikhul Tijani radiyallahu anhu yana cewa Allahumma istajib lana ma zakarna, Allah ka amsa mana abin da muka roka, wa ma nasina da abin da muka manta, istajib lana du'a'ana, ya Allah ka amsa mana addu'ar mu, fadlan minka daga falala a gare ka, amin amin. Ya Allah ka amsa mana, ya Allah ka amsa mana. Ya man yaqulu li shay'in kun fayakun, ya ubangiji wanda in ya fadi abu yace ya kasance sai ya kasance. Sai ya kawo mana ayan Al-Qur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Allahu nuru samawati wal ard, Allah tabaraka wa ta'ala shine hasken sama da ƙasa maslu nurihi kwatankwacin wannan hasken nasa kamishkatin kaman gidan da ake ajiye wato fitilla ne shine mishkat gidan da ake ajiye fitilla a da zaka samu fitilla gida ake mata in ka samu tsohon soro irin sorayen nan da zaka ga an yi gida inda za a sanya fitillan a ciki to fiha misba a cikin wannan babban fitilla akwai kuma wata fitillar da zaka gani fiha misba a ciki akwai wata fitilla al-misbahu fi zujaja wannan fitilla din ko kuma wannan candle din yana cikin wani qarau wato wani glass az-zujajatu shi wannan gilashin ko qarau din ka annaha kawkabun durri shi ma zaka ce kaman tauraro ne mai haske yuqadu min shajaratin mubarakatin ita wannan fitilla ana kunna ta daga wata bishiya ce mai albarka zaitunatin ta zaitun la sharqiyatin wala gharbiyya wanda bata gabacin duniya kuma bata yammacin duniya yakadu zaituha yubi ya kusata wannan mannata zaitun din ya haska shi ma shi kansa kawai ya kusata ya zama haske walau lam tamsasu nar koda wuta bata shafe shi ba nurun ala nur haske ne bisa haske ya dillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryarwa da wannan hasken nasa wanda yaso wa yadribullahu lamsal linnas Allah yana buga misali a mutane wallahu bikulli shay'in alim Allah masani ne akan komai fi buyuti nazina Allah an turfa a cikin wasu gidaddaji ne Allah yayi izini a ambaci sunan sa a daga waɗannan gidaje su ce kowane gida to wannan aya da Maula Mushuti Jani radiyallahu anhu ya kawo ta a cikin addu'a mun fassara da yanzu anji ma'anarta kamar yadda muka faɗa a karatun da ya gabata shine cewa anan Mushuti Jani ya kawo ayan nan saboda sanin Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya san cewar ana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala cikin addu'a ka kawo irin wannan karatu irin wannan ayan yana nuna ka san Allah tabaraka wataala sanin Allah ne ya jawo zamu yi kwatanta yin bayani me ayan ta kunsa a takeice insha Allah aya tana cewa Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sama da ƙasa to anan bayan duk abin da ya biyo kafin a iso karatun nan Allah ya gaya maka yanda yayi halitta yanda aka yi abubuwa suka taho aka gaya maka maqamul islami aka gaya maka maqamul imani to nan ana gaya maka maqamul ihsani ne anta abudallaha ka'annaka tara ka bautawa Allah kamar kana ganin sa to zaka ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sama da ƙasa a wani wajen Allah tabaraka wataala yana gaya mana cewa wama ta li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idhni ma yasha innahu aliyun hakim kadhalika أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ تو أчан wancan wurin wancan wancan karatun yana fassara nan cewar walakin ja'alnahu nuran sai dai Allah ya sanya shi wannan addini na musulunci ya zama haske wannan shanin Allah ya zama haske na hadibihi man nasha'u min ibadina sai Allah ya shigar da wanda ya ga dama da wannan hasken na addinin musulunci da wannan hasken na Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya shigar da wanda ya ga dama da wannan hasken saboda haka hasken sammai da kassai Allah shi ya haskaka sammai da kassai din su zama masu haske daga hasken Allah ne kenan to saboda haka shi yasa wani dan Allah tabaaraka ta'ala yake cewa afa man sharaha Allahu sadrahu lilislami fa huwa ala nurin min rabbi fa wailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin Allah da zai bayanin wannan hasken nasa sai ya ce shin afa man sharaha Allahu sadrahu lilislami shin kana ganin wanda Allah ya gyara zuciyarsa ya bude masa zuciyarsa ya sa masa wannan hasken hasken Allah kenan ya sa masa amma man shar Allah sadruhu lil islam Allah ya sanya masa ya haska masa zuciyarsa akan musulunci to shi wannan fa huwa ala nurin min rabbi shi yana kan haske ne daga wajen ubangijinsa yana kan haske ne daga wajen hakkin Allah tabaaraka ta'ala sai Allah ya ce fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah kalman azaba ya tabbata ga wanda zuciyarsu ta kekashe da barin zikirin Allah ashe idan baka zikirin Allah to wannan hasken na Allah ba zai same ka ba idan Allah ya haska maka ne ya yaye zuciyarka sai ya sa maka nurun minhu sai ka samu haske daga wajensa amma man shara Allah sirruhu lil islami fa huwa ala nurin min rabbi sai Allah ya sanya masa haske hasken Allah nan sai ya zama yana tare da shi ba zai shiga cikin wailul lil qasid qulubuhum min dhikrillah ba wanda zuciyarsu take kekecewa idan ana hambaton Allah idan dai ana zikirin Allah zuciyarka tana faci hankalinka yana tashi to baka samu nurin nan da ake wala ba baka samu wannan hasken na Allah tabaaraka ta'ala ba in ka samu wannan hasken to Allah zai yaye maka zuciyarka ba za ka samu wannan matsalar ba kenan to saboda haka Allah tabaaraka ta'ala haske ne sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haske ne daga Allah sannan musulunci haske ne addini musulunci haske ne arja'akum minallahi nurun kaga Annabi Muhammad kenan arja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne sannan musulunci haske ne daga hicin an karanta cewar walakin ja'allahu nuran lahadibi man nasha'u min ibadina kaga musulunci haske ne ya ayyuha an-nasu arja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina kaga anan ma na ga maka cewar wannan addini shi ma haske ne sai Allah tabaaraka ta'ala yace mana maslu nurihi ka mishkat shi Allah tabaaraka ta'ala ba abun da yake ake kwatanta shi da Allah amma idan za a yi saboda ka gane a cikin hankalinka a cikin yanayinka kai a matsayin da hankalinka kusa sai a ce maka misalin wannan haske na Allah tabaaraka ta'ala kamar a ce babbar fitila ne a cikinta akwai wato candle kanana masu haskawa a cikinta a cikin wannan fitila to anan malamai suka ce a hissan ana nufin fitilla da muka sani a sa mata koyaye a cikinta zamu ce yanzu irin fitilun da muke da shi duk da ana maganan irin masu candle din ne da to ana maganan cewar wannan hasken kamar haka ne kaga babban fitillan nan wannan abun da aka kewaye gidan fitillan da shi aka sassaka wannan candle din a ciki to wannan hasken ake magana kamar haka ne hasken Allah tabaaraka ta'ala kamar haka ake cewa amma kuma amma anan abun da ake nufi ana nufi cewar kwatankwacin hasken nan da Allah tabaaraka ta'ala shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Fodi ya faɗa cikin Diyaul Tawil cewa maslu nurihin nan kwatankwacin wannan hasken na Allah shine ana nufin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma anan kenan saboda haka ma'anan wannan haske da ya fito daga wajen Allah tabaaraka ta'ala da za a iya gane Allah da shi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisa Allah yace qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga Allah tabaaraka ta'ala da littafi mai bayani to wannan hasken kwatankwacin wannan hasken shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai sauran annabawa da suke biyuwa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai aka ce to wannan hasken da ake kwatanta maka da Allah tabaaraka ta'ala wanda in Allah ya baka shi zai hada ka da zikirin Allah zuciyarka ba ta kaike shi ba sai ya yaye maka zuciyarka sai ka gane cewar dukkan abin da ka gani hasken Allah tabaaraka ta'ala ne ya maida abin ya zama abu to wannan hasken kaman wato fitila ne kaman candle ne wannan fitilan tana cikin gilashi tana cikin gilas wanda yake mai kyau an sanya shi an boye shi haka to wannan gilashin ma saboda hasken yanda hasken yake kaman wani sauraro haka za ka gani shi sabar haske yana haskawa to kuma shi wannan hasken na wannan fitilan ana samun sa ne daga wata bishiya me bishiyan naka ce mana bishiya ce mai albarka ta zaitun to a hissan ana nufin bishiyar zaitun ne da muka sani bishiyar zaitun wacce ake samu mai a cikin ta to wannan manna da shi ake zubawa lagwani kenan zamu je go na zubawa lagwani sai lagwani ya sha wannan mai sai a kunna harken sai ya haskaka wannan a hissar afili kenan amma abin da ake nufi amma anan ana nufin cewa shajaratin mubarakatin dinnan bishiya mai albarkan nan ana nufin annabi ibrahim da alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam shine bishiya mai albarkan nan wanda a cikin sa ne aka samu hasken annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan aka ce wannan bishiya la sharqiyyatin wala gharbiyya ita bata gabas bata yamma tana na a tsakatsakiya bishiyar da aka ce ga rana ya sa ta gaba yana tunukanta za ta yi abun girgi ba za ta yi ba to saboda haka sai zama rana kuma in aka ce inuwa take gaba daya nan ma ba za ta yi abun girgi ba sai aka sa ta a tsakatsakiya la sharqiyyatin wala gharbiyya sannan hasken wannan fitilan ya kai ya kadu zai tuha yube wato man da aka zuba a cikin fitilan kawai ya kai ya haska shi kansa ya kai ya haska ko da ba a kunna wuta ba shine Allah ya ce walau lam tamsasu nar ko da wuta bata shafi wannan hasken da yake jikin wannan fitilan ba yake jikin wannan karo din ba bai shafi wannan wato candle din ba shi kansa ya kai ya haska ko da ba a sa masa wuta ba haske ne bisa haske wato hasken Allah ne akan hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan hasken musulunci akan hasken alqur'ani Allah yana shiryar da wanda ya garama da wannan hasken kaga karatu ya koma amma man shara Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi wanda Allah ya yaye masa zuciyarsa to yana kan haske na Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya hadi ya dillahu li nurihi man yasha sai Allah ya shiryar da shi da wannan hasken amma fa waylul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah kalma azaba ya tabbata ga wanda zuciyarsu ta kekeshe ba sa ganin wannan hasken ba sa son zikirin Allah kenan sannan in muka koma can kuma kaga Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wannan hasken na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya shi ne yana shiryarwa da shi wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya sanya shi yana shiryar da shi wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kaga ashe yahdillahu linurihi man yasha'u kenan Allah yana shirya da wannan hasken nasa wanda ya ga dama sannan Allah yana buga misalai wa mutane saboda su gane ba wai ana ga maka cewa an dauko fitilla ana kwatanta maka ita kai zamanin wai Allah zaka kwatanta shi da fitilla bane ba a an baka misali ne saboda ka gane cewa dukkan abin da ka gani cikin ikon Allah ne cikin hasken Allah ne tabaraka wa ta'ala kafin abu yayi sannan Allah yana sanin da dukkan komai malamai suka ce har yanzu shi yana fada radiyallahu anhu yace wala mushe mushaqqar sunbuci radiyallahu anhu yace wannan ma'anan ayar yana komawa cikin kulhuwallahu ma'anan wannan aya wato ma'ana idan zaka karanta Allahu nuru samawati wal ard kana maganan karatun da yake cikin qulhuwallahu ma ya dawo cikin Allahu nuru samawati wal ard Allah ne hakkin sama da kasa wato sanin Allah tabaaraka wa ta'ala ake magana in kana karatu zaka ce qulhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba in zaka karanta qulhuwallahu to wannan lokacin da ka zo kake cewa qul to wannan ana ga wannan Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama lokacin yana cikin abinda malaman ma'arifan suke cewa cikin huwiyati zati kenan yana cikin huwiya yana cikin huwiyati zatin nan to a wannan lokacin ne ake ga masa kul ya rasulullahi kace kul huwa to yana huwiyati zati yana kunhul haqqi to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce kul kace huwa shine wa kenan huwa Allahu kenan to a wannan wurin ba wanda ya san Allah sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in an zo huwa kenan fa lokacin da ake cikin huyyatu zati Allah na cikin zatin sa qabla tajalli ma ba wanda ya san shi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to saboda aka ce kul huwa huwan nan ad-damir ne damiri ne amma ad-damiru a'rafu al-ma'arif idan kana so ka gane ma'arifa wanda tafi kowanne abu da za ka gane shi ne damiri to ka fadi cewa kul huwa shine wa kenan huwa Allah kenan ko Allahu to sai zama shi yana cewa kowa ma ba zai iya rayuwa ba sai da Allahun nan sai ya fadi Allahu shi yasa sai ka jira yin mutum yana cewa hu 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 haka numfashin ka zai na wala haka numfashin ka zaka jina wala hu 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 haka numfashin ka zai na yi kul huwa kenan to nan ana huyyati zati kenan ana halara tahahutu to daga nan sai ya ce kuma Allahu kul huwa kace shine wa Allahu Allah to ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah a wannan wajen ahad ko kul huwa Allahu ahad Allah ne makadaici ba shi kadan sa to nan a ahad din kuma ana maganar cewa an dawo lahutu da ana hahutu ne ba wanda ya san Allah wannan wajen sai Allah Muhammad ai sai Allah shi kansa idan aka zo nan kuma an zo lahutu ne tsakanin ahadu ahadiyatu zati kenan ba wanda ya san Allah ahad sai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen saura sai a ce wa ilahukum ilahun wahid suna sanin Allah ne a wahidiyya amma ni sallallahu alaihi wasallam shi yake sanin Allah a ahadiyya saura ka tsakanin ahadu da ahmadu ko mimun ne zaka saka a tsakani sai ya baka ahmadu to ba wanda ya san Allah a ahadu sai ahmadu kenan shi san Allah a ahadu to anan ana halala ne ta lahutu to anan ne annabawa da ni sallallahu alaihi wasallam yake gaban su suke sanin Allah tabaraka ta'ala a wannan wajen bayan an fito daga hahutu an zo lahutu kuma daga nan kuma sai ya ce Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allahu kenan wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu nan ma to nan kuma an dawo in aka ce Allahu samad an dawo hadarani ta jabarutu inda sauran jama'a bayin Allah waliyan Allah wanda suka kai matsayin makami suke sanin Allah a jabarutu kenan anan kuma su anan makami su yake anan suke sanin Allah tabaraka wa ta'ala in aka wuce nan sai a samu wato malakutu alamul malakutu alamul anwari duk ya dauka wannan kuma nan ne inda sauran mala'iku da sauran halittu wanda ya tashi ya dan fara neman sanin Allah tabaraka wa ta'ala zai san Allah a wannan wajen sannan daga nan sai a dawo nasutu kuma kasa kenan a ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nan kuma ana maganar sauran mutane kenan da wannan ne za su san Allah tabaraka wa ta'ala to wannan bai du hasken nan na Allah da aka bara nan ne da aka ce Allahu nuru samawati wal ard kowa ana haskaka masa ne cikin yanayin imaninsa da tafiyarsa a cikin Allah tabaraka wa ta'ala ana cikin Allah na cikin hahutunsa ba wanda ya san shi a wannan wurin idan yayi tajalli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi a lahutu daga lahutu annabi sallallahu alaihi wasallam a lahutun yana sama tunda shi yana hahutun lahutu ne sauran annabawa kuma suna kasa da nan daga nan sai jabarutu inda ake sanin Allah a jabarutu sauran wato bayin Allah salihai suke sanin Allah a wannan wajen daga nan kuma sai malakutu mala'ikun Allah tabaraka wataala daga nan sai nasutu wanda suke sanin Allah da wato wanda suke kasa kenan to wannan in aka yi maganar hasken Allah tabaraka wataala zaka ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sama da kasa to kowa yana iya riskan abin da yake riska cikin makamin da yake da shi cikin matsayin da yake a ciki to shine anan wala mushoti jani radiyallahu anhu ya kawo mana wannan aya cewar kowa yana samun hasken Allah tabaraka wa ta'ala ne gurgurdan irin yadda ya tafi cikin ibada wa Allah tabaraka wa ta'ala da abin da ya matsa na zikirori da ya matsar da shi ya kashi zuwa ga samun wannan haske na Allah tabaraka wa ta'ala to shi wannan dai shine ma'anan ayan a takaice sannan ya gaya mana cewa ya kawo mana wata aya da Allah tabaraka wataala yake cewa fi buyuti nazinallahu an turfa wa yuskar fi asmuhu a cikin wadansu gidaddaji ne Allah yayi umurni a daga wadannan gidajen wa yuskar fi asmuhu sanan abuci sunan Allah ci shine ana nufin masallatai yake nan yusabbihu lillahi fi yabir budu wa la sali rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أتكم مصلاتي أنني ذاك سامو سمزاجي تنامي سنة ذكر الله تبارك وتعالى لا تلهيهم تجارة باواني كاسوانجي باواني أبناني من دنيا دزي شغل تدسو دك ذكر الله تسلى لا تهم تجارة عن بيع ولا عن ذكر الله يكو ولا بين عن ذكر الله باوني كاسوانشي باوني أبو دزي حناس ذكر الله وإقام الصلاة دكما صعيد صلى كاقا شيء إذن كان ذكر كان صلى دولة كاي ذكر سي كان صلى كان حد عواد ذكر كينا أمبتون الله صبور صلى ركاكي ما ذكر ككي إذن يدام أتكين صلى كباب ذكر تو باب صلى إنك ذو كذي أبكتي الله أكبر با mi kaje kawo zakai ruku baka ce Allahu Akbar ba yaya kai ruku baka yi tafiya cikin ruku ba kada go baka ce sami Allahu liman hamiduhu ba kai sujjada baka ce Allahu Akbar ba kawai kai yi haka sallah ta yiwu bata yiwu ba ashe sallan ma da zikiri a ciki sai kai ambaton Allah a ciki kowane motsin ka zaka ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar duk motsin da kake a cikin sallah da saboda haka shi jani ya kama da wannan ayan da Allah tabaraka taala yake cewa a cikin waɗannan gidaddaji masallatai ya ne ake samun mutane wanda suke ambaton Allah a ciki suke ambaton Allah da yaushe bil guduwi wala sali rijalun safe da yamma lazimi safe da yamma kira la tulhim tijaratun wala bayn an zikrillahi wa iqamis salati wani shagali na duniya baya hana su zikirin Allah kuma baya hana su tsaya da sallah to makiyin zikiri sai ka rasa ta ina zai fassara maka in yazo nan sai daddage ya ce to ai yanzu wannan ana nufin sallar ne duka kuma gashi an raba la tulhim tijaratun wala bayn an zikrillahi wa iqamis salati ga zikrillahi ga iqamis salah kaga shi akwai zikirin Allah kenan to ba wani shagalin da zai hana su zikirin Allah shi yasa ayat da muka karanta da zucewa duk wanda Allah ya bashi hasken sannan sai ya hada masa da zikiri ne yake samu hasken Allah amma man shara Allah sadruhu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi fa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah wanda Allah ya sanya masa ya yaye masa zuciyarsa ya yaye masa kirjinsa shine zai bashi haske daga gare shi amma kalmar azaba ya tabbata ga wadanda aka zuciyarsu ta kekeshe ba sa zikirin Allah ashe idan baka samu zikirin Allah ba to ba za ka samu wannan hasken na Allah tabaraka wa ta'ala ba to wannan dai a takeice shine ma'anan wannan aya kaga cewa duk wanda yake so ya samu sanin Allah tabaraka wa ta'ala ana gaya maka sai ya shiga hanyar bayin Allah nan ya kama zikirin Allah sai Allah ya haskaka masa ya bashi haske a cikin duk abin da yake yi sai yana ganin hasken Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya same shi sai ya mayar wajen Allah tabaraka wataala duk halin da yake ciki sai ya da kamar yadda Allah ya faɗa cewar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allazina idza asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai zama komin sa yana mai da shi zuwa ga Allah tabaraka wataala amma idan zuciyarsa ba ta son zikirin Allah to bai samu wannan hakkin ba sai ma azaba ta same shi to wannan aya idan jimalin mu shoti jani a cikin addu'ar sa yake karanta ta wanda mu ma ana so idan zamu na yin addu'a muna karanta wannan aya ta Allahu nuru samawati wal ard wasul nuruhi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja az zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyatin wala gharbiyya yakadu zaytuha yudhi walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu lamsala lin nas wallahu bi kulli shay'in ali ana so idan mutum yana yin addu'o'in sa yana karantawa sannan bayan nan sai malamu shoti jani radiyallahu anhu ya cika wannan addu'a da salati annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa an taf'al bina ya rabbal alamin ma anta lahu innaka anta ahli tuqa wa ahli al-maghfira innaka ala kulli shay'in qadir ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin kaseeran ila yawmiddin sai zama wala mushi tijani radiyallahu anhu ya cika wannan addu'a ta sa da salati annabi sallallahu alaihi wasallam salatin yana cewa allahumma salli ala sayyidina muhammadin ya allah kai salati shugaban annabi muhammadu wa ala ali sayyidina muhammadin da alayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa an taf'al bina ya rabbal alamin ma anta lahu ya allah ka aikata mana ka aikata ya ubangiji talikai a tare da mu abin da yake wurin ka ya allah kamar shi innaka anta ahalut tuqa lalle allah kai ne ma'abocin wato sawa mutun tsoron allah wa ahalul maghfira kai ne ma'abocin sawa mutun gafara innaka ala kulli shay'in qadir allah kai mai iko ne akan komai ya rabbal alamin ya ubangiji talikai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin allah ya salati wa shugaban annabi muhammadu kaseeran da yawa ila yawmiddin zuwa ranar tashin alkiyama to malamu shoti jani radiyallahu anhu sai cika wannan addu'a ta sa da salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya maka cewa in ka zo zaka roki allah kamar da shi yace iza talibta matlaban adimta in kana neman abun nema to in kana nema a wajen allah bayan ka gama roƙon ka to ka kawo salatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka cika da shi ka cika da salatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar ka yi addu'a kawai ka tashi haka a ga addu'o'in da muna ta karantawa ka ji yanda shoti jani ke roƙon allah kai koyi ciki saboda wanda ya san yadda abu yake shine zaka ji irin abin da zai fada sai kai koyi a ciki kai kuma kai ma sai ka fada to saboda haka malamu shoti jani da Allah da cikin addu'o'in sa duk addu'a da zai bayan ya idar da ita sai ya kawo salatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sanya a ciki to kai ma ana so kai irin wannan sannan sai ya kawo mana wata addu'a har yanzu yace wa mi'adi wa min adiyatihi radiyallahu anhu li jamil matalib tunda shi ya gaya maka cewa iza talibta matlaban idan kana neman abun nema to a wajen Allah zaka nema to me zaka ce in zaka nema wajen Allah shine kai addu'a to addu'ar ya za a yi kai ta to gashi an baka ana baka ga yanda shoti jani radiyallahu anhu yake roƙon Allah yace wa min adiyatihi radiyallahu anhu li jamil matalib yana daga cikin addu'o'in da malamin shoti jani yake yi idan yana da dukkan bukata kowace iriyar bukata ne yake da shi to yana karanta wannan addu'a da zamu karanta yanzu kowace iriyar bukata yake da shi yana karanta wannan addu'a me addu'ar tana cewa Allahumma inni as'aluka bima waratuhu hujubu jalalika min sabbihati wajhika allati law zaharat lil wujudi latadakdaka al wujudu wa anqaraqa وصار هذا العدم نسألك بتلك السبحات وجلالاتها وعظمتها أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأسألك أن تطيعني كذا وكذا ويسمى حاجته يجي منا مرمو شوتي جاني رضي الله عنه إذن زي الدعاء yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bima waratuhu hujubi jalalika da abinda wato hijabi na girmanka ya boye shi min sabbihati wajhika daga cikin irin hasken nan na zatinka allati law zaharat lil wujudi da wannan hasken zai bayyana ga samuwa latadakdaka alwujudu da samu wannan tayi katakata tayi ta zama gari tayi an daddake ta kaga da an daddake ta zama babu ita wan kharaqa da ta lalace wa sara mahadal adam da ta dawo babu ta dawo tsantsar babu nas'aluka ina roƙanka bitilka sabihat da waɗannan haske wa jalalatiha da waɗannan girma wa azamatiha da wannan daukaka an tusalli kai salati wa tusallim kai aminci ala sayyidina muhammadin a bisa shugaban annabi muhammadu wa ala ali sayyidina muhammadin da ala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa as'aluka ina roƙonka an tudiyani kaza wa kaza ka bani kaza da kaza ko san ma hajjata ko zai fadi bukatar sa wala mushoti jani radiyallahu an in yana da bukatu a wajen Allah tabaraka wataala yana yin wannan addu'a kuma mun ji a cikin addu'a har inda za a zo ka fadi bukatar da kake da ita in ka zo za ka yi har inda za a zo to wai da Allah kana ina ne ga kan shoti jani ka je ka zauna ai sai ka dage ka koya yanzu ma addu'ar ki kake nan in za ka roki Allah tabaraka wataala katimul auliya ne fa mulum shoti jani wanda babu wata kofa ta samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka biyo ta nu shoti jani radiyallahu anhu to ga irin addu'ar shoti jani yake kana da bukatu ko mu yana da bukata nan wajen shine yanzu ake karanta maka to kai ma in ka zo ka dauki irin wannan addu'a ta mulum shoti jani radiyallahu anhu kana roƙon Allah da ita shoti jani yace ga addu'a zamu sake karantawa Allahumma inni as'aluka bima waratuhu hujbu jalalika min sabbihati wajhika التي لو ظهرت للوجود لتدكدك الوجود وانكرق وصار مهد العدم نسألك بتلك السبحات وجلالاتها وعظمتها أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأسألك أن تؤتيني كذا وكذا ويسمى حاجته كذا أنك الجنة in ka zo ka zaka ce wa as'aluka an tutiye ni misali ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa lisanan zakiran misali nake sai ka faɗi haka ko Allah ka bani ilimi mai amfani Allah ka bani arziki mai amfani Allah ka bani duk bukatar da kake da shi aka ce in ka karanta wannan addu'a sai ka faɗi bukatar a ƙarshe haka shoti jani bayar menene ma'ana addu'a ma'anan da yake cikin wannan addu'a shoti jani radiyallahu anhu yace ya Allah ina roƙonka da hijabin nan da ka boye girman ka da shi cikin hasken zatin ka wanda da zai bayyana ga dukkan wani saminme da ya kare ya zama babu saminme la tadakkadakal wujudu da wannan samuwar ta zama ba samuwa ba wankaraka da an tsatsaga ta an shashsha wato an ta tsatsage ta zama babu ita kawai yace wa sara ma da lanu sai ta dawo babu shi da alqurani ya ga mana cewa kalla iza dukkati ladu dakkan dakka ko akai kace kace da ita kenan ta zama babu an yi label dinta uhumilati ladu wal jiwalu fa dukkata dakkatan wahida in aka buge ta bugu daya shikenan zai ta dawo ta koma babu to a wannan wajen ana gaya maka cewa shoti jani radiyallahu anhu yana roƙon Allah da sanin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda da zai yi tajalli akan halitta dukanta akan dukkan wani abu saminme da ya koma babu wannan saminme sai ya koma babu shi ya kare to da wannan shoti jani ke roƙon Allah radiyallahu anhu ko ba wani abu ne mai wahala ka koma cikin Qur'ani a hankali ka duba me ya faru abin da ya faru wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atamamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbihi 40 layla wa qala Musa li akhi Harun akhlifni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabila al-mufsidin falamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilay qala antarani walakin anzur ila jabali fa inni saqara makanu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكرم موسى سيفا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين كو كاغا wannan ana ba mu labari annabi Musa alaihi salam lokacin da ya dauki alƙawari tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi azumi na kwana 30 zai je ya gana da Allah da ya gama azumin sai ya kurkure bakin sai ya gyaggyara bakin sa saboda kar ya je bakin yana tashi yana zuwa kace masa ai wannan ake nema wannan abun bakin nasa saboda kai je ya kara na kwana 10 shikenan da ya tashi sai bar annabi Harun a cikin jama'ar sa ina fassara mana ma'anan ayan ne zamu iso inda muke so da muji shikenan duma muna so muji ko ya wato shikenan sai bar annabi Harun da ya tafi yaje yana jin dadin magana da Allah tabaraka wa ta'ala yana jin maganar Allah tabaraka wa ta'ala wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa su magana sosai yana jin maganar Allah tabaraka wa ta'ala jin magana ba na Allah tabaraka wa ta'ala ba irin jin maganar nawa da kake yanzu bane ake magana ba ji yake ta ko ina yake jin magana Allah tabaraka wataala karka ji an ce jin magana kana daura irin jin magana da kake ji yanzu ne ba irin wannan bane to shikenan tani musa ji dadin munajati da Allah tabaraka wataala sai yace mi qala rabbi arini anzur ilayka yace ya Allah yanzu ka abun da ya saura ai kawai na ganka ne ina ta jin magana kana ai na ganka shikenan kawai yanzu kam ina so na ganka kuma sai aka ce mi sai Allah tabaraka wataala ya ce masa lan tarani ba za ka gani ba wannan makami na annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam zatin ka ba zai iya gani na ba Musa ba zai iya jurewa ba shine abin da muka karanta dazu cewar Allah yana cikin hadara hadarsa ta Hahutu ba wanda yake sanin Allah sai Allah yayi tajalli ala Hahutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanin sa ahadiyya ahadiyatu zati ba sanin sallallahu alaihi wasallam ya san shi wannan wajen saura kuma su biyo baya shi yake sanin sallah yake sanin Allah a ahadu saura kuma suke sanin Allah a wahidu fa ilahukum ilahun wahid ko to shine magana da ake yanzu to anan da yene ma lan tarani Allah ya ce masa ba za ka gani ba amma mi za a yi walakin anzu ilal jabal ina ga dutsen ga dutsen da muke ganawa da kai a kusa ga dutsen da kake gani dutsen Tursina yana nan har yanzu a Misra in kaje zaka ganshi wannan dutsen sai Allah ya ce annabi Musa ka duba wannan dutsen idan dai dutsen nan ya iya jurewa da zai iya ganin zati na to kai ma Musa zaka iya gani fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dai dutsen nan ya zauna zai iya ganin zati na to kai ma Musa zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra Musa sayqa da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi tajalli ya bayyana wa wannan dutsen sai dutsen ya bushe ya zama gari wa karra Musa sayqan Musa kuma ya fadi sumemme babu shi annabi Musa ya kare kenan saboda me zatin Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayyana shi ba wai zatin Allah ya gani ba shi ba ya ga wanda ya ga Allah ne ko ya ga wanda ya ga Allah ne wani ne ga Allah dutse ne aka bayyana wa dutse da aka bayyana wa dutsen duk da karfin dutse ba zai iya dauka ba dutsen sai ya bushe ya zama gari ya zama babu shi kuma annabi Musa sai ya ga dutse sai ya fadi ya zo ba to shine annabi Maulana Musa Tijani ke cewa ya Allah ina roƙonka da girman haskenka nan da daukakarka wanda da zai bayyana wa halitta duka za ta kare ta zama babu shine wato da Allah ya ce ja'alahu dakkan din kenan sai ya zama ya bushe ya zama karirre kaman babu shi ya zama gari ba to shi Tijani ke roƙon Allah da wannan cikin wannan addu'a da yake to shi ne yake fada cewa da wannan samuwar ta Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wani abu samin me da zai Allah zai bayyana gare shi to zai zama babu shi ne yanda annabi Musa alaihi salam bai iya jurewa ba saboda makamin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma ne sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah duk da malamai sun yi sabani cikin wannan amma dai magana mafi wanda muka fi zama akai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ra'a rabbahu haqqan bi aynin wa suratin wa kullin siwa hadha wara'a wa ra'i haka mu da mushayyid islami ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai iya ganin zatin Allah kuma ya zauna amma dukkan wani abu dukkan wani mawjud idan zai ga idan za a masa in wujudu zai masa tajalli to zai bata kenan ba za a ga shi ba zai zama karirre sai shi ne mu na Shehu Tijani radiyallahu anhu yake cewa wannan makami Shehu Tijani yake kira a cikin wannan addu'a wannan waje Shehu Tijani yake kira a cikin wannan addu'a yake cewa ya Allah ina roƙonka da wannan hasken naka da girman naka da daukakar ka nan da zai bayyana wa halitta za ta yi kaca-kaca ta kare ta zama babu Allah ina roƙonka da wannan kai salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai tsira wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayin annabi sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka biya min bukata na Allah ina roƙonka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ka irga sai ka irga to saboda haka wannan kayan shehu Tijani radiyallahu anhu mulum shehu Tijani ya bamu idan muna so mu roki Allah sai mu yi haka to saboda haka gashi ne an karanta gashi ne muna zan sake karantawa ma a sake ji Allahumma inni as'aluka bima waratu hujbu jalalika min sabihati wajhika allati law zahara lil wujudi la tadakdaka al wujudu wa ankaraqa wa sara mahad al adam nas'aluka bi tilka sabihat wa jalalatiha wa azamatiha an tusalli wa tusallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa as'aluka an tudiyani kaza wa kaza anan ne zaka wadi bukatar sai ka ce an tudiyani me damuwar ka sai ka fada Allah ya baka kudi in kudi kake so Allah ya baka ilimi in ilimi kake so ko me kake so ma sai ka fada wannan lokacin to wannan sune wannan shine addu'an da ya kawo mana wanda malamu Shehu Tijani yake yi da malamu Shehu Shehu Islami yake cewa idza talibta matlaban idan kana da abun nema a wajen Allah ka roki Allah to shine mai lubbul lubbi sai ya kawo maka yace to ai in zaka roki Allah kuma to addu'a zaka yi to ga addu'o'in da malamu Shehu Tijani yake sauki kai ma sai kana yi a ciki to wannan dai sune wannan shine a takeice insha Allah idan muka dawo kuma za mu ji irin addu'o'in da malamu Shehu Mushul Islami wa Sadat al-Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu yake yi shi kuma yanzu roki Allah idan yana da bukata wajen Allah to wani irin addu'a yake yi mun ji dai na malamu Shehu Tijani radiyallahu anhu sai mu matsa mu kokari mu fara kwatantawa ciki abinda muka karanta na daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu ikon daukan waɗannan addu'o'i da bibiya a cikin su albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin Shehu Tijani da karamarsa albarkacin Shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin Alkur'ani da ayoyinsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nazil al-haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum